الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منوالهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 18 daidai ga watan Ramadan 18 duk inda ka samu kwanaki 11 nan gaba to Ramadan kuma sai yawan rai shekara ta 1444 bayan hijira kuma cikin baka tara daidai ga watan wato hudu watan April kenan 2023 to ƴan uwa musulmi samu labarin wani dan uwa ya gamu da larura an ce yana sallah ko ya fadi ne a cikin masallaci ba sani ko ina yake ba halin misali to me shi ce mafita ne misali magana zuwa asibiti ne ko wane ne ina dangin shi wani abu ne da ya kamata mu kalla dan makasudin zama irin wannan kenan wani abu in ya taso na larura rashin lafiya a ga menene abin yi dai kenan na biyu mutane sun ta kawo kuka na sace takalma jiya shekaran jiya to mutane wasu ka gansu kawai wani ba karatu ke kawo shi ba shedanci ke kawo shi to ya kai mai jimirin zuwa ka cuci al'umma Allah ya san ka ya kuma ganka mala'iku na rubuta aikin ka kuma a watan Allah kake watan Ramadan a dake shi kai cho da irin ka in baka tuba ba fatan mu Allah ya gyara hali irin na amma abu mamaki ne a ce ka zo da zimmar sallah ko tafsiri ashe ba shi ya kawo ka ba kuma ka saje da mutane ba wanda ya gane ka to amma Allah ya san ka ai suka ce musamman lokacin sallar magriban nan sace sace menene amfani haka ne kuma abin da ka dauke na takalmin jama'a me zai yi maka bawan Allah shedan yayi sukuwa akan ka kenan ya gama da kai ya cutar da kai bayan Allah na zuwa da azumi a bakin su jin maganar ubangijin su amma kai abin da ya kawo ka shedanci kana sa ido ina ake ji takalma da zaran sun gafala sai ka kwashi to je ka kwashi ka kwashi mun ganka alkhairi duniya da lakhira fatan mu Allah shirye da irin ku ya gane da ku amma da zaran al'umma nabi ta gano ku suka damke ku za ku yaba ma aya zaki ko shakka ba amma abinda muke so ku yi kokari ku tuba watan Ramadan ne lokaci ne da aiki na rashin kirki irin wannan kan janyo wato maimaituwan zunubi a kanka wani alkhairi za ka samu game da irin wannan Allah ka tsare mu ka kare mu menene to mu sallata bismillah to ra kuma lokaci shi ba Allah za mu ga me kamata a yi ko da ƙarshen darasin ne Allah ya ba shi lafiya yana sai musulunta ne to shi ne mai kusa to na ji malam baka daga Lagos daga Lagos to Lagos ba kai wasu musulmi a Lagos ba da Lagos ya sunan shi barka da zuwa ina gajiya ya sunanka you can't speak Hausa where are you from kilo rokwe
John
name bololo
You're not a
Yoruba man. Right, but you hear, you can speak it. Okay, you see, you've traveled all the way from Lagos to Kano to become a Muslim. Oh, this is fantastic. Fantastic. But I'm of the view that there are a lot of scholars in Lagos that you would have gone to them than coming to Kano town. You look at the troubles of transport fare, maybe by air or by road. You look at the risk of the road. But because you love Islam, that is why you sacrifice everything to come down to Kano to become a Muslim. Congratulations for that. Islam means total, mark my word, total submission and surrender to the commands of Allah the Almighty. Allah is our creator, is our nourisher, is our cherisher, is our sustainer. He does everything He pleases, Allah the Almighty. He created us from being nothing to being something. That is Allah. He places in you the power of hearing, power of sight, power of thinking. That is Allah, our Creator. And Allah sent His Prophet Muhammad for the whole mankind. Can you hear me? I'm just giving you introduction. Alright. Islam means total submission, I told you. And Islam is the fastest growing religion on the face of earth today. Mark you, fastest, not fast, faster, but fastest. Your big, bigger, biggest, total, total, fast, faster, fastest. So Islam is the fastest growing religion of earth. Then I'm going to tell you some words that after saying, you repeat after me, you become a Muslim. But before then, were you a Christian?
Yes.
What made you to change your mind?
I don't know because I'm not going to go to Muslim.
You're a boss in your working place. So the friend is saying that he has been attracted, so to say, to Islam because some of his leaders, the way they behave, the way they interact, the way they pray. I was told something like this in Port Harcourt some 30 years back. A lady came to my house in Port Harcourt. She told me, well, I want to Muslim because you greet God 5 times a day. These were her words. You greet God 5 times a day. Oh, greeted. This is how it was. You see, so now your behavior, your attitude is very important in selling Islam to somebody outside. Now, say La ilaha illallah. Say it. Muhammadur Rasulullah. Say it again, La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. What you have said just now, right now, is that I testify, I believe, I admit, I accept, I stand by, I agree that no deity worthy of being worshipped but Allah. And Muhammad is his chosen messenger. Muhammad has been saying to the whole mankind. Allah says in Quran chapter number 32, verse number 28, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Sorry, chapter number 34, Surah Al-Sabay. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. This is Surah Al-Sabay 34:28. Similarly, Allah says in chapter 7, verse 157, إِنِّي رَسُولَ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. I am Allah's messenger to all of you. So the message of Muhammad is universal. The universality is characterized by two things. It is universal geographically, universal devotionally. That is the message. Jesus Christ was, is, and remains a Muslim. Musa alayhi salam was, is, and remains a Muslim. All of them were Muslims. So by the time someone becomes a Muslim, he wants to maintain the actual teachings of Islam until he dies. Now, you have said it. By saying this, you are testifying that I want to be a good Muslim. In Islam, no putting a partner against Allah. No fornication, no adultery, no alcoholism, no lying, no character assassination, no denigrating people. You become humble, committed to Allah the Almighty. And nobody should come to Islam for the purpose of looking for something from the Muslims. One has to be honest, has to be sincere. Some come but they are liars. Yes, there are. And I have to tell you this one. So, let me go to the Muslims. They come. I'm going to get something. Don't come to Islam for that ulterior motive. Because Allah knows the content of your heart. Be a Muslim practically, precisely the way Allah will be pleased with you. You look for something doing, you have to work to earn your livelihood. You can get married to preserve your chastity and your honor. You go for schooling and you have to learn. Because if somebody becomes a Muslim without learning, just like a flower, you plant it without water, it dies natural death. You catch my explanation? So now I will ask you, which name do you prefer for the sake of identity? Sadiq. He says he has chosen the name Sadiq. Do you know the meaning of Sadiq? Sadiq means the trustworthy, somebody truthful, somebody reliable, somebody agreeable, so to speak. So by the time you become Sadiq, you are going to remain truthful to Islam, not a liar, not somebody just hypocritical. No, your Islam is down to earth. Okay, now go and take birth with the intention of coming to Islam newly, so that further explanation will be given to you, further details, maybe after the testing station has come to an end. Congratulations, barakallahu fikum. Ku je wanka sauran bayani sai daga baya sai mu je ga tambayoyi idan muna da su. Wa iyyakum.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum
assalam.
Wani yayi magana mai kama da haka amma ina son yi tsokaci daya shekaru kamar za su kai shekaru kusan 9 yau lokacin da nake tafsiri na a Kaduna a Kadpoli kusan lokacin a Kaduna na Hausa da lokacin da kungiyar Maika suka dauke ni daga Kano kuma daga baya su ma tafsirin aka dauke abin ya koma America to akwai lokacin da nake bayani nan ba ci kalmar maguzanci sai wani dan uwa ya kira wani yace mallam ba ma jin dadin wannan son da kuke kira yace ni shine ina cikin tsamana musulunta dan kuka kira mu saka mu kuna mai da mu baya ne nace to dan uwa kai hakuri ko da zai ba saka amma dai sunan ki ba sunan ki nan ba kuma dan an fada ai ba kai ake nufi saboda na faɗi wannan ne saboda kada wani ya kalli ɗan uwa musulmi ya ce da shi kai ba ma gwaje wannan kuskure in an san su da wannan suna yato wanda ya musulunta ba karka wulakanta mutum in ya ce ba ya san sunan to karka gaya mai to amma matsalar ita ce sunan da yake a dai ƙasar Hausa wannan ke wani ya magana ya ce ai wasu daga cikin maguzawa su in suka ɗaurin aure ma sai sun mulmulo ashar sun maka aure yace na daura auren nan ga dan kaza da zai rusa auren sai zagi wannan ashar din to shine kamar abin da ya tabbatar da auren ki ikon Allah al'adar mutane da mutum to shikenan idan an daura aure a tsari wanda yake ba na musulunci ba kuma sai suka musulunta ya matsayin auren ƴaƴan da suka haifa ya matsayin ƴaƴan halal ne kuma auren yayi لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تقطع ما قبلها من المعاصي والآثام والمخالفة سرك إذا متن أكدورا بز أوري على أدا إرن تكافرتي يا مسلم ده مسلم جاسا سوسود السابر حد تراري يا جارا أبدا باكا جاساك أورا أفهمتم؟ تم يتدوى بما ونمبر نازوى قدرا sai aka ce to kai tun da zaka aure irmu sai ka kawo giya a matsayin sadaki in baka kawo giya ba za ta ci gaba da zama a kafira sai ka bada giyar bakwa saboda idan baka bada giya dan wannan amin tambayan ne amin ne wata ran a garin Urumi a kasar Ishan a Edo State yaro ne zai ce mallam zan musulunta yarinya ce zan musulunta da ita kuma na aure ta ma iyayen suka ce to ba mu ki ba ta yi musulunci amma sai ka kawo abin da suke kira BP bride price farashin amarya menene suka ce giya to mallam in baya nace ka ba su muddin ka fahimci in baka bayar ba haka za ta ci gaba da zama a kafirci don Allah wannan ne yafi wal fitnatu akbaru a wata aya ashaddu duk cikin baqara so bisa wannan qiyasi misali to wannan shine farko da auren ya taso suka ce kaza kaza amma wannan sai ka ba su da ita a ceto ta daga wannan kafirci da shirka in ya so la Allah ta zama dalili na musuluntar su nan gaba fahimtum tambaya ta gaba
assalamu
alaikum wa rahmatullahi wa ko shaka babu shi iblis lalle jagora ne wajen barna amma kar ku manta iblis asalin sa fa aljani ne illa iblis kana min aljinni fa fasaq an amri rabbi afatattakhidunahu can cikin sura 18 kalmar iblis an dauko ne daga wato ainihin wato iblas ko kuma ablasa iblisu iblasa rikin kitarwa to ya tabbata cewa idan watan ramadan yazo futihat abwabu sama wa ghuliqat abwabu niran wa suffidat ash-shayatin za abu da kofofin samaniya a kulle nauta kangarrun shidanu kamar da ka fada a Hausa ne kyau kware sai a daddaure su to mutane suna tambaya ba an daure su ba eh to ya mutane yake sabo yanzu ba an daure shedan ba to ya yake zan takalmi kuma ya aka yi ne a shine shedan din ai shi mutumin shine shedan din asha kan yi kasa kore kuwa ayyukan da'a kan maimaitu kan nan nagu yanzu adadin masu ciyarwa saboda Allah a Ramadan adadin su ba ɗaya yake ba inda a wasu watanni to wannan aiki na kirki shine takura mashi shi ba so yake ba misali dukkaninmu wannan taron naku da wasu ma aurare ba nan ba adadin masu yin kallon tarawih saboda Allah ba su da yawa wani fa Ramadan in ya wuce da shi da sallar dare sai illa masha Allah kai kai ko tun ɗaya ga Ramadan kana wannan to ayan takura iblis an daure shi an zo shi abin kun binci sakon idan mutum ya koshi to wani lokaci yakan so ya gigiwa to albarkacin yin wannan sai ka shiga taitayinka ka zama mummini ko ka ji koga so kuwa dalili saboda yunwa ba wasa bace takan takura ma wato hanyar magudanan jini kuma takan ƙara lafiya sannan a watan Ramadan mutane da yawa kan tafi umra saboda falalata a Ramadan saboda wasu suna cewa umra a Ramadan daidai take da hajji a wata ruwaya daidai take da hajji da aka yi tare da wannan takura ma shedan a wata Ramadan fasikanci da batsa kowa na ɗarɗar to ai shine commodity kayan ciniki shedan ai to ka hana mai ashe duk wanda ka ga ya kauce yayi to shedan din ne shine ya zama shedani in ba ka buga dama an bashi ai kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala zikrullahi lalle salla tana hana al fahsha tana hana munkari to amma ga shi yana salla yana yi sai suka ce abun nufi salla ta karantar ta da tsarinta ya isa ya nuna maka tana ta ce karkai abu kaza abinda aka ce karkai sannan ka je kai laifin nawa yana kare saboda ana daure shedano ma'ana ayyuka na sako kan shiga cikin bukumi domin hanyar da shedan ke bi ke ashe wanda kaga yayi to dama ja'ircin shi ne yawa ya kai shiga yi Allah ka tsare mu ka kare kuma kana magana shugaban su ai shine ma number 1 wajen taka mai burki in ba ka ba mai Allah ta'ala ce wala suddannakum ash-shaytan kar ku bari shedan ya kautar da ku yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa cikin Fatir sauna gurgurdan karfin zuciyarka da kafewarka shikenan yanzu ka zo gun tafsiri kaga shedan ne ya hana ka yace karka zo ka gan shi ne shi ne duk abin da zai zai ya hana kaiwa ga samun nasara to gurgurdan dagewarka sai ka iske nasara ta tabbata Allah ka ba mu galaba akan shi na'am ita ka'idar hukunci malamai sukan ce al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab in doka ta zo daga ubangiji a qur'ani ko a sunna to ita fa dokar fa ba tana tsayawa akan dalilin saukanta bane a'a takan yi aiki ne har yanzu misali idan Allah ta'ala ya ce yi magana kan munafikai zamanin annabi karka ce ana nufin munafikan baya ne ah har munafikin yau har munafikin kiyama ta tsaya tana aiki a kan shi a yau da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu wadanne alladina amanu Allah yake nufi tukun kai yake nufi sahaba yake nufi domin su ne ayan ma ta sauko a kansu ko ba haka ba su ne almukhatabuna asalatan saboda haka al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab saboda haka da aka yi maganar kisa da sauransu hukuncin ta sauko a kansu amma yana da application akan duk abin da ya kasance amma abin da ya shafi ayar da muka yi bayani fa ulaika humul kafiruna zalimuna alfad na'am wannan in ji dan abba da sauran malamai ta sauko akan banu isra'ila ne khas abin da suka ce ba da musulmi ake nufi ba saboda su abu akwai abin da suka kira historical context yani asiyaqu tarihi wannan ga abin da suka yi babban in yele fi a kyale shi karmiya ba to ya sauko a kansu ne amma duk wanda ya irin wannan shi ma zai shigo cikin layinsu ghairil maghdubi alaihim waladdallin so ne ne al maghdubi alaihim yahudawa dalili saboda sun san Allah suka take daukan shi to bai tsaya a kansu ba haka duk wanda ya san gaskiya take ya shiga cikin maghdubi alaihim addallin nasara ake nufi masu bin kawai mutane malamansu daka to bai tsaya a kansu ba ko cikin wannan al'umma ta mu wanda ya bi ainihin fadin malaminsa ya fadi bakar magana game da addini ko game da annabin musulunci ko kaza kaza ya fada cikin tarko karka ce su ta tsaya a kansu dan ka san qur'ani littafin jiya ne littafin yau ne littafin gobe littafin ila an yaritha Allahu al-ardha mai wa man 'alayha arabtum na'am amin ya mu'amalanci whether focused or why whether focused waye ya kamata mutum yayi da masu bayani kan hasashen yanayi hasashen yanayi kamar ya zaka ji suna cewa za a yi ruwa a kan kullura za bai bata kuma kuma za a yi zafi a zaria misali nake ba ko sanyi to shin ya matsayin wannan ilimi to ai bambancin wanda ya san wannan ilimi musulmi da kafiri kenan kaga mu a kan malam Ibrahim Falaki bawan Allah zaka ji ya ce insha Allah zaka ji ba baya faɗa sai to kaga bambancin mu da kafiri kenan saboda wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika illa aisha kana iya hasashenka kace za a yi azar karfe kaza kuma bai yiwu ba to amma shi wanda yake yake ganin yana da ilimin kimiyya kan shi ya waye sai faɗa kai tsaye ba daidai ba ne saboda haka yanda za ka mu'amalance su in suka ce za a yi ruwa tunda ilimi ne Allah ya ba su amma sai ka ce kash kun faɗi ƙar ina ma ku ce insha Allah ai ka gama da maganar kira ba ka ce ƙarya ba ne amma ka yarda ba lallai ba ne ya faru ka ce ba lallai ba ne kuma in ka ƙareta su ka zauna lafiya maka kareta Allah ka zauna lafiya bambanci ke خلاص to muna majuna sallallahu alaihi wa sallam akwai wata magana da dan uwa cikin dalibai na yake cewa wannan magana zamu yi ta domin na sha mamitata yake cewa wai 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 game da ni kenan ya je wuri ana tattaunawa abin ya riga ya wuce amma ina mamitata wai Sheikh bin Uthman ni kenan lokacin da aka tashi magana na dal limamin Abuja an ganshi ya kai takaddu yana neman limanci ikon Allah shi dalibin nawa yace ah wani lokaci aka yi haka lokacin da ka faɗi wannan magana muna tare da mallam aka tsina a lokaci sai tsuru-tsuru da ido nishi ada sai ka gaya masa ban nema ba ban ce ina so ba aida ni ba in za ka yi abu ka tabbatar ai ba sai ka yi ƙarya ba ai na'am neman limanci ba laifi ba amma an yi ba ai ba kuma Allah ya haramta haka Allah ya ce masu ƙarya an tsine musu an gane shi ne kawai jaddadawa ɗin kada mutum ya ƙarya da Allah abinda aka yi ka tabbatar ba ai baka je ka ɗora akan kuma me ce ce ribarka sai ka yi ƙarya da bin Uthman ba abinda zan iya sa a yi ba abinda zan hana abinda Allah hukunta shi zai faru amma da me za ka raɗe ka yi ƙarya da mutum har ka ce ya samu maki kaza wallahu yashhadu innahum lakadibun ƙarya suke wanda suka yi din misali haramun ne musulmi ya ƙarya da Allah ka bari abinda in ya faru ka tabbatar sura ka wannan dalibin nawa yayi ga mata tatas sai to kaga irin ta kaje kana ya da ƙarya abin da bai faru to shi aka yaka misali ni liman ne shekaru aro aro tuntun alhamdulillah kuma cikin manyan sarakunan da ƙasar nan ke ji da su ya nada ne sarki ado bayo Allah ya ji kan sarki in ba ku sani ba watan July 1990 shekara 23 yau abu da kuna wani ƙarya da wani ɗan ƙaramin halitta bin Usman ƙaramin halitta iri ba sai kai ƙarya da ne ba kato abin da nake so a kiyaye ke aya ta gaba
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
masu kaje ta abu kaje kai
billahi rahmanir rahim fa tara alladhina fi qulubihim maradun يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما
نعم
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
يا أيها الذين آمنوا منكر أن تتجيكوا an yi tafiya? Mu mai ta ne? Ya ku waɗanda suka yi imani, la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Kada ku riƙi yahudawa da nasara masoya. Mun yi tafiya ko? Ba'duhum awliya'u ba'din, sashinsu masoya sashi. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Duk wanda ya jibince su cikin ku to a cikin su yake. Inna Allah lalle Allah la yadul qawm adh-dhalimin Allah baya shirid mutane adh-dhalimi fa tara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihi zaka ke ganin wadanda ke da marar ciwo rashin lafiya kalmar marar qur'ani yakan zo a ma'anoni marad yakan zo ana nufin munafinci kamar annabi sai yace fi qulubihim maradun fa zadahum Allah ay fi qulubihim nifaqun kiyan ana kiran munafinci ciwo a zuci ɗaya kenan marad kan zo a qur'ani ana nufin sha'awa ta jima'i na'am fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'ruf marad kan zo ana nufin rashin lafiya laysa alal wala alal marid amma anu ne kenan to anan Allah ya ce za ka ga waɗanda ke da rashin lafiya irin takarkata zuwa ga kafirai a cikin zukatansu yusari'una fihim suna hanzari suna gaggawa fihim wajen faranta ma kafirai faranta ma arna rai yaquluna kai suna cewa nakhsha an tusibana da'ira to ai idan ba mu bi su mun bi hanyoyin su ba muna tsoro kada su samu dama su kewaye mu kenan tsoron su game da ubangiji yayi ƙasa inda ka sa Allah a gaba kake shaye kake kuma tsoron shi kai dai ka rike gaskiyar kar kai ba daidai ba to Allah na gaya mana identity na irin waɗancan mutane sai ka ji suna cewa nakhsha an tusibana da'ira fa asa Allahu an ya'ti bil fati aw amr min indi abu ne mai sauki Allah ya taho da fatahi da nasara ko wani al'amari na galaba daga gun ubangiji fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin su waye gari suna nadama kan abin da suka boye a zuciyarsu aya ta gaba wa yaqulu alladhina amanu wadanda suka yi imani kuma suna cewa a haula alladhina aqsamu billahi jada aymanu innahu lamahkum yanzu wadannan munafikan su ne waɗanda suka yi rantsuwa iya rantsuwarsu wai suna cewa suna tare da ku kuma ka san su munafukai suka yi tun a farkon madina wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'ana mustazi'u in suka gamu da mu'minin su ai muna tare da ku in sun koma gun ƴan uwansu munafukai su kai da Allah izgilanci muke to sai Allah ke kara fito mana da halayensu mu'minai suna ce yanzu waɗannan munafukan su ne suke cewa suna tare da ku bayan munafukai ne Allah ce to habitat a'maluhum ayyukansu gaba ɗaya sun lalace sun wargaje Allah ya kiyaye mu
amin
fa asbahu khasirin sai suka waye gari suna masu hasara masu tabewa aya ta gaba
ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
نعم
والله واسع عليم
آية من لمبة 54 بيدة سورة من لمبة المائدة Allah jalla jalaluhu yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani ku ji da kyau man yartadda minkum an dinihi duk cikin wanda ya kuskura ya yarda ya zama kafiri ya bar addinin nan nashi to ku ji fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin to ku tafin Allah zai kawo su mutanen baku ba yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu suna son shi kalli lafazin su shi yana son su su suwa suna son shi shiwa kenan kamar da na faɗa jiya in ka ce ba ka sallah a masallaci ga miliyoyi suna yi in ka ce ka ki azumin ramadan wayo hatta aljannu ma suna yi ba ga mutane masu gudu kai kuma asuwa kai kuma in ka ce ba za ki sa hijabi ba aljannu ma suna sa ba mutane ba waye ma san da ke to kai makanka ko wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna Allah la ghaniyun an al-ghani to shine Allah ke gaya mana man yartadda minkum an dini duk wanda ya ridda me shi shi ridda ne ya kwaya kamata su ridda a uzu billah Allah ka tsare mu da ita wato wani mummunan bala'i ne wanda ke haifar wa mutum yayi barin imanin shi gaba daya ko dan jahilci ko dan kwadayin abun duniya ko dan son zuciya ko dan kabilanci ko dan yanki ko dan makauniyar soyayya da yake ma wani duk yake haifar da rai daga cikin ridda inda mutum zai ce kiyama ba za ta tsaya ba to mutum ya zama kafir a takeice kaidar da ita ce kullu man ankara ma ulima min ad-din bid-darura yakfur in dai shuruta sun tabbata kuma al-mawani' intafat duk mutumin da yayi musun abinda a addini an san haka yake ya musa ta wani ridare misali duk duniyar ilimi da imani an yadda qur'ani saukakke ne daga Allah duk harafin da ke ciki Allah ne ya faɗa shi magana shi wani ci aya yana da ja sai mutum ka zama kafiri kai tsaye da musulunci muna da ainihin wato muna da norms din ka'idodin ba a ketare shi sallah sau nawa ake a rana wani shi jama'a da Allah ku rage kuma da hudu me kake nufi yadda da wannan kafirci din haka inda mutum zai yi musun ai kasaru a sallah babu shi a musulunci sai mace a'a annabi ya kasu kuma ya rangume inda mutum zai ce shi ba da zaka ba zai yi ba a'a da manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam ba an sami da yawa sun yi ridda ba sun yi ridda suka ce su za su yi musulunci amma zaka ba za su bayar ba Abubakar Allah bai ce mu baka zaka ba Allah ya ce khudhu min amwalihim ya manzon Allah karba daga dukiyarsu ba kai ake nishi ba haka suka ce ya ce wallahi zan yaƙe ku zan yaƙe ku Umar ya ce haba ya Abubakar yanzu ka yaƙi mutanen da suka ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah suna sallah sai kai Umar ka kiyaye inda suna ba da igiyar ɗaure ƙafar tinkiya a matsayin zakka suka hana ne wallahi suna yaƙe su ta yaya za ka rarrabe wanda ya bar sallah da zakka duk ɗaya ne kuma ya yaƙe su kuma suka dawo musulunci aka samu galaba to ku sani abubuwa na da suna faruwa a zamanin yau da yau mutum misali ya ɗauka shari'a ba ta dace da zamani ba wannan ridda ne lecture ta aiwa SAS jawabi daga malamai na da taken insha Allah matsalar aiwatar da shari'a a arewacin Najeriya tunda mun riga mun rufe tafsirin yake ta jin English saboda ainihin awwa da ke tasowa inda mutum zai ce shari'a ba ta dace da zamani sai mutum ta dace kai ko da ka ga mutum ya aljige maka ce da Allah je ka aske wannan yayi din wallahi sai ka rinda kai kafirci sunna ta ce aje aske mu haramun ne ko kana yi haramci da kake ka san da wannan kuma za ka yi ma Allah bayani kun fahimta da sauransu misali saboda ka duk wanda ya ridda cikin ku gabarin addinin shi to ka ji da sannu Allah zai kawo mutane waɗanda yana son su su ma suna son shi ka ji fa na'am sannan kuma su waɗannan mutanen azillatin alal mu'minin masu kankar da kai ne ga mu'mini ba su mu'mini girman kai yana daga cikin abin da ake so ƴan uwanka mu'minai ka zama mai sauƙin hali gare su kai musu sallama kai musu ziyara in ba su da lafiya ka taimake su in kana da hali ka saki fuska a gare su da menene kirki wannan baya nufin kuma cewa wanda ya zama ja'iri zaka saka masa la ja'iri ka tafi da shi a ja'irci din har sai ya dawo hanya amma bayan Allah na kirki nagartattu ka zamanto mai sassaukan hali gare su wanda kuma ya zare ma Allah ta kobi ka zare ma ƙa'idar ke kuskure ne ka ce haƙuri baka san concept din haƙuri haƙuri shine kowa ya haƙuri a zo a bi Allah tare ka taka Allah sai a taka yana daga cikin ainihin abin da ake bukata ma'anar ainihin wato tawabu ga mu'mini hatta ga yara ƙanana abu ne mai sauki a ga mutum ya shiga gida yana mai ayansa sakuta malam doki al-aqra ibn habis ya ga annabi ya dauko jikansa yana sumbata shi ce kai kai mun ba mu haka ce ba ku haka yace la yarham man la yarham tausayi ne Allah ya aje a zukatanmu, wannan baya tausayi ba za ta tausayi ba. Na'am, shi ne mana azilla. Yanzu misali ba dan uwan mu ne ba shi da lafiya, na ba ku labarin yanzu dole mu ji abin ya taba mu, dan ina shigowa na ji kamar yana kakari a nan misali. Allah ya ba shi lafiya.
Amin.
Shi ne mana azillatin alal mu'min. Shi yasa muna kira ga ƴan uwan mu ƴan siyasa, dan girman Allah kar ku bari bambancin siyasa ku dinga gaba da junanku, kuma ce da bambancin siyasar ku kurungumi ƴan uwantaka ta musulunci. Ku daina kyarar juna, a daina shiga rediyo ana ma juna zambo, domin inda za a yi juyin mulki yau kowa kuma zai koma gida ne. Ko kuma duk abin da kake yi ya tadda musuluncinka, haka kai ma ma'aikaci. To mu kiyaye wannan, ka zamanto mai ƙasƙantar da kai ga ƴan uwanka mumine, sannan kuma su waɗannan mutane a'izzatin alal kafirin, ba sa ɗaga ma kafirai kuma ƙafa, shi ne a'izza. Game da mumine suna da sauƙin kai, game da kafirai suna musu kausa-kausa tun da ainihin sun kama hanyar sababa. Kuma suka ga mutum game da kafirai yana zama da su lafiya, ka same shi salin alin tsakanin shi da Arab, amma tsakanin da musulmi sai sharri sai makirci. Kaga an samu akasi kenan. Ba kuma ana nufi idan mutum yana ba musulmi shine ka cuce shi ba, abinda ake nufi ba. Tunda zai riki tutan yakar musulunci to kar ka daga mai kafa. Shi abinda ka faɗa nan ba haka yake ba. Kuskure ne. Ka kawo kura, ka ba shi hujjojin da ka bar shi tukun ya kare kanshi. Kar ka yadda idan kana tattauna da nake ba musulmi ba, ya ringa turo maka kana kare kanka. A wallahi musulunci ba ku fahimci shi ba zai taɓa gamsuwa ba, da ka kare wannan sai sake kawo wata. So kullun ka zamanto on the offensive, muhajim, kar ka zama mudafi'a. Aratum saboda waɗancan muminan da in kun juya ma Allah baya zai kawo su. Allah ya ce daga cikin sifofinsu kamar da muka ji azillatin alal mu'min, a'izzatin alal kafirin, sannan kuma yujahiduna fi sabilillah, suna gwagwagwa, suna masu jihadi wajen daga kalmar Allah. Ɗan uwa menene jihadi? Da yawa wasu saboda rashin fahimta wanda suke ba musulunci suna cewa ai musulunci ya yaɗu ne akan zare takobi a kashe mutane, wannan ba gaskiya ba ne. Ba gaskiya ba ne. Tare da in musulunci ya tabbatar da haka, ba ma shayi mu ce haka ɗin, amma ka tabbatar da abin da ya tabbatar. Yanzu kai ɗin nan azumi kake, ai jihadi kake, domin ka danna sha'awar abinci, haka ne, ka danna kishi, ta yi jihadi, ka rufe ido gabarin kallon haram, ga zuciya na so, ai jihadi. Kuɗi ba naka ba ne ka gani, kuma kana cikin talauci ka ce wallahi ba zan ɗauka ba, wallahi jihadi. A zalunce ka ka ce ka yafe, sai ka danna jihadi. An gane ko? Sahabbai suka bar Makka suka je Madina tafiya mai tsayin gaske, ai jihadi. Ka ƙaurace ma ayyukan saƙo, sunanka al-muhajiru, mai hijira, jihadi. Amma kuma bai hana a ɗauki makami a kare addini in ta kama, don sahabbai sun yi haka. Kuma baka kulle wannan ƙofa ɗin in bukata ta taso. Saboda waɗancan muminan da Allah ya ce in ma kun yi rida zai kawo su, ga sifofinsu, masu ƙasƙantar da kai ne ga mumini, masu kuma izza ne akan kafirai, suna jihadi da gwagwagwa don tabbatar da suna wala ya khafuna lawmata la'im, ba sa shayi, ba sa tsoron zargin wani mai zargi. Zalika ka irin wannan kyautar fadlu min Allah, ai fadlullah, wannan falla ce daga Ubangiji. Yutihi man yasha, Allah yana bada wannan falla ga wanda yake so. Allah ka ba mu fallalarka. Wallahu wasi'un alim, Allah shine wasi'u, mai lokaci, alimun masal. Aya ta gaba,
innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
إنما وليكم الله ورسوله. الله يقول إنما كدي majibincin al'amarinku wanda yake shine kawai mai kulawa da ku ya jibince ku ya ba ku tanyo da agaji shine Allah. Saboda innama tufidul kaf tufidul hasr wal qasr, naga ya muku ma akan jogalata a wurare kamar guda goma a baya. Saboda haka yani tunda Allah shine waliyinka, yace Allahu waliyul ladina amanu يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله أكبر. وإياكم. ذلك الله تعالى كتوى أي مجب إن تلمرنك كوي ألاني wa rasuluhu da manzon shi. Saboda manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan jibince ku da karantarwa da nuna muku hanya. A wata riwaya yake cewa ni da ku kamar mutun ne ya kunna fitila. Hadisi tabbatacce ina ba ku fasara. Da ya kunna sai kwari suke kokarin fada wutar. Yana ta kore ji to haka nake. A jama'a ku kauce kuna sai mun shiga صلى الله عليه وسلم. تو مجبن تعلمرنكو الله ني da manzon shi sannan kuma walladina aman da wadanda suka yi imani. Dole duk inda ka shiga a duniya musulmi kirki duk inda yaje a duniya zai nemi ina musulmi suke ba ka bane mu'mine. A takaice ma duk mutum in yaje musamman ƙasa da suke ba na musulmi ba zai ce da Allah ina masallaci yake. Ko kudancin Najeriya ka je za ka ce ina masallaci. Dalili wannan jibintan lamari nan za ka ga ƴan uwanka muminai ku haɗu ku gaisa ku tattauna ku karanta Qur'ani ku yi mudarasa ku buɗe Islami. To Allah ce majibincin lamarinku Allah ne da manzon shi waɗanda suka yi imani. Wanda suka yi imanin nan sai ba su sifa su ne alladhina yuqimuna, wanda suke tsayar da sallah suna kuma ba da zakka wa hum raki'un, kuma kullun cikin ruku'u suke. Aya 55 sai aya ta ƙarshe wa man yatawalla Allah, duk wanda ya jibinci Allah wa rasuluhu da manzon shi. Jibintar Allah kamar ya ka kiyaye dokarsa. Allah yana son kaza ka ringa yi, shine jibintar Allah. Baya son ka za ka kiyaye. Jibintar manzon Allah na nufin abu guda hudu ne inda da lokaci. Farko ka tabbatar masa da manzanci. Na biyu duk abin da ya faɗa in ya tabbata kai aiki da shi. Ka gaskata shi kan abin da ya faɗa. Sannan kar ka bauta ma Allah sai da abin da ya karanta. Shi ne ma na jibintar manzon Allah ke. Arabtum? Yawwa. Saboda wanda ya jibinci Allah wato da manzon shi da waɗanda suka yi imani. Jibintar masu imani karka yaudare su, karka coce su, kare zamanto suna shayin ka saboda shirrinka a uzurillah. A ce kai wani Allah ya kukiya ku raba mu da wani. In ka zama abun gudu saboda mugunyar lafazinka, saboda hadarin abin da za ka yi, ta yi ba ka rana. Saboda wanda ya jibinci Allah da manzon shi da wanda suka yi imani to ku sani fa inna hizballahi humul ghalibun, tawagar Allah jam'iyyar ubangiji ya namu ku zo mu je din Allah, to waɗannan su ne al-ghalibun. Allahumma ij'alna min hizbillah. Allah ka sanya cikin masu galaba masu nasara. Lokaci yayi ko hana lokaci, to ƴan uwa masu albarka cikin ikon Allah za mu kwana a aya ta 56, za mu dora aya ta 57 baɗi in Allah ya kai baɗi. kuna mamaki ko ina da tafiya umra gobe idan Allah ya kaddara na'am saboda haka nace da ku badi kar ku ji ba wai ina sa rai in dai komai tafi daidai gobe haka muna Madina in dai Allah ya kaddara da ni da iyalina za mu tafi sai ku samu addu'a insha Allah tabaraka wa ta'ala amma ba zai yi majalisi ba karatu ba zai yi ba din da sauran kwanaki ai in dai komai within being equal jirgina karfe 2 ne da minti ni da iyali na kamar da na faɗa to komai na iya canzawa ba fata nake ba in an canza to za ku mun dawo gobe amma dai yanda suka bani tabbas mallan komai amma tura kaya mun musu magana a Saudi iya kaza kaza su saboda haka wannan yasa ni ba nan gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala amma na kira dan uwana Dr. Abdullahi ɗan kaba shi zai zauna kujerar nan zai ci gaba amma na gaya mai abin da nake so mallan kai bar min Maida ka je ka dauko tsake Qur'ani suratul Kahfi so ku zo za ku sha karatu insha Allah da yardan Allah saboda majalisin ya dore dole domin abu bai dore ba saboda ne babu wanda yake indispensable saboda insha Allah ta'ala za a ci gaba da karatu gobe amma muna tafiya kamar da gobe shi zo na ce da ku in Allah ya kai mu baɗi da rai da lafiya za mu tashi ya ayyuhal ladina amanu dan Allah ku rike yanzu ka kamar jiya da muka rufe ayata na muka kwana man sani ku kyale shi na tambaya suratul nur ayatul nazal muka kwana jiya ku rike so bada in nace da ku ina muka tsaya a tafsirin sahaba ku ce aya mai lamba nawa al-maida 56 surata nawa to Allah ya saka muku alkhairi Allah ya muku albaraka inna man wasiya a ci gaba da goman karshe gashi nan ta zo wallahi ba dan kwadayin umra a ramadan ba ni in tsaya wannan majalisi har ya dire ya fi komai dadi shi yasa lokacin da na gaya muku na so in samu matsalar dawa daga tafi na ce wallahi na so in yi mashatan mota in taho saboda majalisi ne da mala'iku ke halarta muna kuma fata irin wannan majalisi Allah ya kira mu a fadan shi ya ce ga bayina nan al'ummar Muhammad ta saboda haka ƴan uwa masu albarka kana ya kasa a gwiwa na so shi malam ya zo gabatar da shi amma ba matsala zai taho gobe same time same place same hour اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك المجاهدين يا ارحم الراحمين نسالك اللهم ايمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبطنا صابرا توبة نصوحا قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونصيبا وافرا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين